Mai horar da ɗan wasan Najeriya a ƴan ƙasa da shekaru 23 Samson Siyasiya ya mai gurbin ɗan wasan Grenada Isaac Success da Victor Osimhen. Yayin da ake shirin tunkarar gasar ƴan ƙasa da shekaru 23 a Senegal. Siyasiya ya dauki wannan mataki ne bayan da aka samu tabbacin cewa Isaac din ba zai samu halartar gasar ba. Osimhen shine ya lashe kyautar ɗan wasan da ya fitar da ƙwallaye a gasar cin kofin duniya ta ƴan ƙasa da shekaru 17 da aka kammala a ƙasar Chile. Rotani na cewa wani babban jami'in hukumar NFF ne yasa aka saka sunan Isaac a tawagar ƴan wasan. Yanzu haka akwai yiwuwar Najeriya za ta biya kudaden tara ga hukumar ƙwallon ƙafa ta CAF domin wannan canji da za a yi a ƙurarren lokaci. A gasar Premier League ta Najeriya kuwa ƙungiyar Kano Pirates na shirin sayen ƙarin ƴan wasa 10 kafin a fara kakar wasa ta shekarun 2015-16 mai zuwa. Yanzu haka ƙungiyar wacce aka fi sani da taken sai masu gida ta bayyana cewa za ta rike ƴan wasa 20 daga tsohuwar tawagar ta. Ƙungiyar ta Kano Pilas dai ta taɓa lashe kofin gasar 3 a jere gabanin su ƙare a mataki na 8 a kakar wasan da aka kammala.